أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da jinjinawa sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah mai kowa mai komi wanda cikin ikonsa da amincewarsa da kadartawarsa ya sake hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka a wannan yammaci na ranar Asabar wanda ya daidai da 21 ga watan Rajab hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 447 wanda ya dace ma goma ga watan daya miladiya ta 2026 domin ci gaba da karatunmu cikin littafin Bulughul Maram na Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani Allah subhanahu wa ta'ala ya jiban shi da wannan shine darasin mu na takwas a cikin wannan littafi da ba manta ba darasin da ya gabata mun shiga sabon babi wanda yake bayani game da abin da ya shafi arwalla mun gani idan aka ce arwalla me ake nufi da arwalla da kuma irin fadaloli na abin da ya shafi arwalla zai tuna mana daga cikin fadalar arwalla da nan fadala ɗaya da arwalla na tana kankare ma mutum zunuban shi haske tana sawa mutum a gobara na tashin alkiyama ya tashi wato huskar shi da gaban shi da yake wanke na arwalla yana haske wannan duka bayani ya gabata wato akan su sannan muka ga hadisi na farko a cikin baban shine hadisi na Abi Huraira yadda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace launa an ashqa ala ummati in ba dan karran tsananta ma al'umma ta ba manzon Allah yace la amartu hum bisiwaki ma kulli wudu'i da na umurce su da yin aswaki tare da kowace arwala dan kun gani muka ce aswaki lokacin da zaka yi arwala menene akai so kai kahin ka fara arwala shine kai aswaki kai aswaki dan mun gani dai ku halin manzana sallallahu alaihi wasallam da aswaki wa zai tuna mana inda manzo Allah yake yin aswaki na kahin ya arwala ai wannan hadisi bacin shi mun ambata wasu wurare wanda ake so mutum ya ringa yin wasa aswaki idan ka tashi da dare ka tashi daga barci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya tashi cikin dare abin da yake fara yi shine aswaki ya goge bakin shi da aswaki sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan yi rasuma Aisha take cewa ya kasance yana yin aswaki ba ta taba gani ba aswakin da yake lokacin da ta mai ka mishi aswaki na kananta Abdurrahman sannan kuma malamai suka ce yana daga cikin inda ake so mutum yayi aswaki shine lokacin da zaka karanta Al-Qur'ani lokacin da zaka karanta Al-Qur'ani ana so kai aswaki saboda zaka karanta magana ta Ubangiji subhanahu wataala ka tsabtace abin da ya shafi bakin ka haka kuma wajen sallah in zaka yi sallah shi ma ana so kai aswaki bancin kayan arwanda saboda ya tabbata a wata ruwaya manzo Allah ta yi in ba dan kai ya tsananta ma al'ummar shi ba da ya umurce su da yin aswaki tare da inda kulli salati wajen kowace in sallah saboda in zaka shiga sallah ka goge baki saboda kada ka je kana sallah bakin ka yana wayi wannan warin kaga zaka cutar da mutane kuma zaka cutar da mala'iku zaka sallallahu alaihi wasallam yace mala'iku suna cutuwa da abin da dan adam yake cutuwa da shi ai yake cewa idan ɗayan ku ya ci albasa ko tabarguma to kada ya zamanto ya kusanci masallacin cin albasa ka ci albasa kan bakin ka yana wari ko ka ci tabarguma bakin ka yana wari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kada ka kusanci masallaci ma so saboda mala'iku zakka cutar bancin ɗan adam inda zakka cutar to ka duba kaga wannan mu kuma wannan zamani mutun ya sha taba yayin masallaci kai kafara zakka ji yayi kafara warin taba kaga zai yi nan ka kasa samun nutsuwa a cikin sallah to bancin kai ma to mala'ikun da suke nan ma su ma ya cutar da su abu ne wanda yake da hadari ya kamata mutun ya nisanci wato duk abin da ya kasance zai sa bakin shi ya dinga wari idan zai zo sallah idan wannan hadisi shi ma bayani ya gabata akan shi sai hadisi da muka tsaya akan shi shine hadisi na Imran wanda yayi mana bayani game da wato siffar alwallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yace Usman dan Affan ya musu alwalla daga ƙarshe Usman yace wannan haka ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin alwalla bayani ya gabata takaitacce game da abin da ya shafi Usman dan Affan sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khalifa na uku yadda Allah ta tabbata a gare shi Nan Umar ne yake cewa anna Usman radiyallahu anhu lalle Usman yarda Allah ta tabbata a gare shi da'a bi wudu ya kirawo a kawo mushi wato ruwa na alwala idan aka ce wudu da fataha ana nufin ruwan alwala idan aka ce alwudu ita ce kuma alwala alwudu ruwan alwala alwudu alwala alwudu ruwan alwala kamar yanda yake as-sahur da as-suhur as-sahur menene as-sahur as-suhur miya as-suhur sahur sahur lokacin sahur shi sahur to as-sahur wa shi abincin na sahur an fahimta to shi ma nan shine al-wudu da yace da'a bi wudu'in yayi kira aka mishi ruwan alwala aka mishi ruwan alwala shine al-wudu da aka ka mishi fa ghasala kaffaihi thalatha marrat sai wanke hannayen shi idan aka ce al-kaff zuwa nan daga tsintsiya hannu tahin hannu shine ake ce ma al-kaff sai wanke ya wanke wannan hannayen nashi su talasa marwat su uku ya wanke su nan malamai suka ce wanke hannu na farko a cikin alwala ba a so in ka zo ka sanya hannunka kai tsaye cikin bokicin da zaka yi alwala da shi misali in wani kwano ne misal a bude in zaka zo ka yi alwala ana so ka karkata tukun ka wanke hannun naka a fa tukun ya zama to ka sanya hannun naka cikin ruwa zan mu gani hadisi a gaba saboda illa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana hakan kinan da ya kira da ya kawo aka yi da yasa aka kawo mishi ruwa abu na farko da ya fara shine mene wanke hannayen shi so na so uku yanzu wannan siffar alwala ce zama in an kida da akwai wani roba babba sai a kawo a yi practice din alwala da ruwa sannan da ya wannan yace summa madmada wastanshaka wastantha yace summa madmada sannan ya kurkura baki wastan shaka ya shaka ruwa wastan sara ya tato ruwa idan aka ce almadmada shine kurkuran baki ya ake kurkuran baki shine ka zuba ruwa a bakinka ka kurkure ka zubar mun gani a baya karatu mun hadari cewa kurkuran baki yanda ake yi ba a sanya yatsa kuma yanzu an fahimta da ke ga aswaki abinda ake so ka fara yin aswaki ga himmi kayan kai alwallai in san sa to kurkure baki ne ka zubo ruwa ka zuba a bakinka sai ka kurkure sannan yace wastan shaka ya shaka ruwa a hanci yaya ake shaka ruwa a hanci shine ruwan wannan zaka kashi wajen hannunka wajen hancinka ka shaka da ni da gudun hanci da numfashi ne mutum zai shaka ai gudun hanci ba ya da ko baka iya baka ne ma ka zuba ruwa ai bakinka zuba kai haka ne amma hanci in ka zo zaka shaka ne da ni da respiration zaka shaka ne da numfashi wastan sara kuma ka fetowarwa da respiration ita ma saboda ai in kai haka baka iya wudo shi duka da respiration sai dai ka dora hannunka dan kai mi dan ka zubar da shi to wannan shine ake ce ma al-madmadatu wal istinsha, kurkurar baki da shaka ruwa. Sannan kurkurar baki da shaka ruwa abu guda ne, dan da yawa wasu suna ban raba su. Shi yasa kurkurar baki da shaka ruwa a arwalla daukar ruwa guda take, ba a jaddada ruwa da yawa. Wani zaka gani in ya dauko ruwa ya kurkure daya biyu uku, kuma ne sai ya dauko daya biyu uku ya shaka a hanci, a ba haka ba karantarwa manzon Allah take. Karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda ake kurkuran baki, zakka zubo ruwan a hannunka ka zuba, ka zuba a baki sai ka rage sura, ba duka ba zakka zuba, ka zuba a baki ka kurkure haka da bakinka. Muka ce kurkura ba a sa yatsa, zakka kurkure ka zubar soran da ya rage sai ka zo ka shaki hancin. Sannan wajen shaka hanci muka ce da lumuwa shi ake shaka, saboda da yawa wasu zaka ga in sun zo kurkure baki kawai ruwan ne suka sa ba su shake shi ba, akwai wanda ba su shaka kawai haka suke, wani in kaga haka ne ma yake da bai ma sa wannan ya haihu. Idan kaga wannan ba siffar arwalla ba ce ba, siffar arwalla da kurkure baki shine ka zubo ruwa, ka zuba a baki ka kurkure, ka kurkure ka zubar, sannan abin da ya rage maka ka shaka ka hayato. Kinan kai nawa? Kai daya. Sai ka karo ka kurkure ka zubar ka shaka ka hayato kai nawa? Kai biyu. Ka kurkure ka zubar ka shaka ka hayato kai nawa? Kai uku. Kinan wannan shi ake siffa ta kurkuren baki da shakarwa. Shine yace summa tamadmada was summa madmada was kan shaka was kanza. Sannan yayi wato madmada shine kurkuren baki, wastan shaka shine shaka ruwa ka shake shi da lumuhashi, yace wastan sara da fito ruwan wannan ka zubar da shi tare da ka dan dora hannunka haka da lumuhashi ka hato shi. Kina haka ake kurkuren baki da shaka ruwa. Sai yace summa ghasala wajhahu thalatha marrat, sannan ya wanke huskar shi thalatha marrat su uku. Huska, wanke huska, ana wanke huska ne daga matsarar gashi na al'ada. Ina ne matsarar gashi na al'ada? Shine ƙarshen gaban saman goshi. Saboda idan kace huska, akwai wanda ai bai da gashi a nan waje, kuma sannan huska daga nan matsarar gashi har zuwa ina abin da yazo ƙasan ya manya, sannan kuma kwadinta daga nan zawa ina zawana. Kinan kaga in zakka wanke huska tun daga nan zakka bi gaba ɗaya ka wanke duka ko ina ya shiga. Shi sa kace in kana da gemu in ba mai kabri bane ba kenan ya ishe ka in ka tsatsiye ya, amma in mai kabri ne ana so ka sa ya ruwa ya shige shi, kamar irin na malam Yusuf ka gani dai yamu yamu ne. Kenan wankiya kuma so nawa ita ma? Yace salata marrat su uku. Kenan wanke huska shi ma su uku. Kuma mutum ya kula, idan aka ce maka ga gaban inda take, yi matukar kokari ya zamanto ka wanke. Kada ka yi wankin huska na yara, shi ne a wanke nan kada. Ka san yaran nan suna ranar ne za a wanke ka. Kenan abinda zaka wanke gabaki ɗaya nan ne huskar ka gabaki ɗaya zaka wanke su nawa? Yace su uku. Summa ghasala wajhahu thalatha marrat, sannan ya wanke huska shi su uku. Yace summa ghasala yadahu al-yumna ila al-mirfaqayn thalatha marrat, sannan ya wanke hannun shi ilal mirfaqaini zuwa gwiwa hannu. Yace salata marrat so uku shi hannun dama so nawa? So uku. Ilal mirfaqaini zuwa idan sa, kuma nan kada ka fahimci an ce zuwa gwiwa hannu, afwan kace kawai bakin nan zakka tsaya, a dole gwiwa ya ta shigo, an fahimta? Saboda ai ba ka iya kirda da jaktak kace didi inda zakka tsaya, in kace daidai nan da Allah wani kote bai shiga ba, ai baka iya, dole kenan sai nan gwiwa ta shiga da kyau. Shine nan malaman usulul fiqh suke cewa ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib, abinda wajibi bai cika sai da shi to wannan shi ma wajibi. Kaga yanzu har zawa gwiwa hannu ka wanke ha gwiwa hannu shine wajibi ko? To ai dole ka hinka samu gwiwa hannu sai ka dan ya karu, to wannan ka dan inda zai karu shi ma duka yana ciki. Kenan zakka wanke tun daga nan gabaki ɗaya ka wanke so nawa? so uku sannan kuma kula wajen wankin arwala ana so ka tuda ba irin yanda wasu kawai suke an zuba ruwa wani kaga a famfo kawai ya zuba ruwa haka ya zuba haka ya wuce ina kaga wannan ba haka ana ana so ka sa ruwa ka tuda me yasa ma aka ce kai so uku saboda ya zama to dauda ta fita dan mu zo mu gani akwai lokacin da arwala kana iya yi kai 1-1-1-1 akwai lokacin da kana iya yin 2-2-2-2 akwai lokacin da zaka yi 3-3 1-1-1-1 ya halatta kai afdal shine kai 2-2 ko kuma wanda ya yi shi zaman kawa afdal shine kai 3-3-3 ko wace gaba ka wanke ta so idan shine yace summa ghasala yadahu al-yumna ila al-mirfaqi 3 marra sannan yace summa al-yusra misl zalik sannan ita ma ta hagun hannun hagun ya wanke ta guda nawa guda uku wanki uku ya mata yace summa masaha bi ra'sihi sannan ya shafi kanshi nan ya kawo mana shafar kai kadai yaya ake shafar kai akwai hadisi ga baza su zo su ƙara bayyana mana shafar kai shafar kai ana yin da shine ka shafi kan ko ba ce baka wanke kai kuma kai ana so ga baki ɗaya ka shafe shi ka dawo saboda wasu sun ce wai kai haka ma ka shafe kan to kaga wannan ai kuma ai ka san ba karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce kinai ce summa masaha birasihi sannan ya shafi kan shi summa ghasala rijlahu al-yumna ila al-ka'bayn 3 marrat sannan ya wanke wato kafar shi ta dama zuwa ka'bayn shine idan sau kinai shi ma nan ka'bayn idan sau ana ga idan sau ba daidai kan idan sau din zaka ce ka tsaya dole sai ya yi sai ya shiga kamar yanda guyuwa hannu muka ce ta shigo to shi ma idan sau din yayi ya shiga ka wanke kawar dama su uku haka kawar hagun ma ita ma su uku shine yace summa al-yusra misl zalik sannan ta hagun ita ma kwatan kwacin haka nan da ya gama wannan sai yace maka mi yace ka summa qala sannan Usman yace ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tawadda'a nahwa wudu'i hadha yace na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi arwalla kwatan kwacin wannan arwallar tawa idan kaga nan gwada musu yake yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi arwalla yace ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi arwalla kwatan kwacin wannan arwallar tawa sannan yace mini summa qala sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace man tawadda'a nahwa wudu'i hadha dukkan mutumin da yayi arwalla irin wannan arwallar tawa yace summa qama faraka arka'ataini sannan mutumin ya tashi yayi raka'a guda biyu nafila la yuhaddisu fihi ma nafsu bai ba wato bai zantar da zuciyar shi a cikin wannan raka'a guda biyu ba kai ba hadisun nafs hira tunanin zuci hira ta zuciya da mun ba da misali wancan sadin ka kawar ka sallah wani abu ya gito ma shikenan kai kana masallaci gangan jikinka tana masallaci amma tunaninka da zuciyarka duka sun mutu daga masallaci manzo Allah yace dukkan mutumin da yayi wannan bai yi ba wannan tunanin yace to gufira lahu ma taqaddama min zalbi Allah ya gafarta mishi abin da ya gabata na zunuban shi amma kaga raka abici mai wahala yana daga cikin kissa da ake badawa wani yazo wajen Imamu Abu Hanifa yazo yace malam ce wallahi na zo kudi na naje na binne a gona yace kuma wannan kudin na rasa ina ne wani bangare ne na binne kudin nan nawa yazo ne mun fata wajen malam ana yace to ni wannan me zan ce maka ce ai ni ba yanda zan ce maka kawai ne ka je kai arwalla kai sallah ka roki Allah yaje yayi arwalla ya tashi cikin dare ya kabarta sallah yanzu tsum saboda kudi ne yanzu ya miro hankalin shi yanzu ai ai da mun yi mafi yawa yake hudda tunanin naka daga sallah to yanzu su ne za a nemo a cikin sallah ya miro hankalin shi yaje yana kabarta sallah can na san shedan ya zo ya nemi hudda mishi hankali ya kiya ya nutsu kawai can ya shedan ya bujiro mishi yo ai kai kudin naka da kake nema daga gonar taka daga bangare kaza an ka kilinka kafa kaza anan kudin ka saki ya yi salamci ba yi da sallah ba yi salamci ya gona ya kuddo kudi ya je isko kudin shi idan kaga shi anan shedan bai ci riba ya hana shi yin ibada ibada ko karamin kan ƴan karamin ibada wallahi shedan yana jin haushi kai ta duk abin da yake nema shi shi yace ma Ubangiji subhanahu wataala tabhidi rantsuwa da Allah subhanahu wataala yace ya fitar da al'umma yace hidi ɗinku daga cikin bayan ɗinku shi yasa su misiyoyin su daga sahiya ta yin suka zo kawai baza kowa ne ma yake ridina shi kana da shi saka gani kaza 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 sai wanda Allah ya mishi tawfiki Allah kare mu daga shedan to wannan manzama sallallahu alaihi wasallam shi ne yace dukkan wanda yayi irin wannan sallah yayi wannan arwallahi zo yi raka'a guda biyu bai yi bazancin zuciya a cikin wannan sallah to Allah subhanahu wataala ya gafarta mishi abin da ya gabata da abin da ya shafi zunubin shi ala kulli hal wannan hadisi gabaki daya abu na farko yana nuna mana falala ta amirul mu'minin Usman dan Affan yarda Allah ta tabbata a gare shi irin yanda kwadayin shi na yada karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma haka ake so mutum ya kasance a kullum duk abin da kai sani na addini kai matakar kokari ka sanar ma wani wanda bai sani ba duk lokacin da ka sanar ma wani wanda bai sani ba yaje yayi aiki da shi to za a baka lada duk lokacin da yayi aiki da shi za a baka lada to kaga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka suke matakar kokari akan yada wannan addini na musulunci ko ina duk inda suka samu kan suna kokari ne su koya ma musulmi wato abin da ya shafi shanin addinin su sannan wannan hadisi malamai suka ce yana daga cikin manyan manyan hadisai wanda suke nuna siffa ta arwallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda take cikakka shi yasa nan malamai wannan litafin mai fara kawo mana shi a farko yanzu daga gaba zaka gani yana kawo mana wasu gabobi na wasu wato hadisai waje kaza ayi kaza waje kaza ayi kaza duka cikon wato hadisin wannan ne kamar cikan wani gurbi ne zai kara ma a wannan hadisi wannan hadisi na Usman malamai suka ce yana daga cikin manya manya hadisai wanda suke nuna siffar arwallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma zan magani a cikin wannan hadisi ya halatta ka cewa da kamun ruwa in yi arwalla dan ka sa wani ya kawo ma wani mai ma hidima ko matarka ko wani ma kace da Allah biyo min da ruwa in yi arwalla wannan ba laifi bane ya halatta bari ma wani lokaci da ka gani an kama su a kai ruwa ko kuma manzo Allah ana zuba musu ma ruwan wato suna arwalla duka wannan ba wani laifi bane ba sannan a wannan hadisi zan mu gani halaccin yin arwalla kowace gaba ka wanke ta suna so uku wanke hannu so uku shaƙa ruwa kurkuran baki shaƙa ruwa so uku wanke huska wanke hannaye shahar kai da kuma wanke wato abin da ya shafi huska sannan kuma wannan hadisi malamai suka ce yana nuna maka cewa in ka zo yin arwala da farko wanke tahin hannu kai matakar wanke su tahin ka sa hannun naka cikin ruwa saboda baka san ba wani waje ka taba wani abu kamar yadda zan magani a hadisin gaba malamai sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ɗayan ku ya tashi daga barci kada ya je ya dirmuza hannun shi kai tsaye cikin ruwa yace fa inna ahadukum la yadri aina batat yaduhu saboda ɗayan ku bai san ba ina hannun shi ta kwana kana wa kana barci ka je ka taba wani abu ko kuma wani abu ya zo ya hauka ya sama datti ko kuma wani abu makamancin haka idan shi yasa ake so in zakai arwalla in makayin da aka kawo ma abu da yake to kada kai tsaye ka sa hannun a ka karkata ka wanke hannun afar in yaso sai ka sashi in kuma alhamdulillah irin mu ne yanzu dake famfo ne ko ina kawai in ka zo dama zai huto ne kai tsaye kenan daga shiga abin da ya shafi arwala Allah subhanahu wataala ya dadamu da karshe wannan hadisi yana nuna mana in kai arwala akwai falala ka tashi kai raka'a guda biyu kai matakar kokari kuma a cikin raka'a biyun nan kada kai hadisin nafs sakamako shi ne Allah subhanahu wa ta'ala zai gafarta ma dukkan zunubanka abinda ya gabata Allah gafarta mana zunubanmu gabaki daya sai ma da yake cewa an Ali radiyallahu anhu fi sifati wudu'in nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa masaha bi ra'sihi wahidatan akhrajahu abu daud da sai riwaya ta gaba riwaya ta Ali yarda Allah ta tabbata a gare shi fi sifati wudu'in nabi game da siffar arwallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala sai yace wa masaha bi ra'sihi wahidatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya shahi kanshi wahidatan so daya kaga a can ai bai ambata mana ba shafa kai sunan a hadisin baya ko ya ambata bai ambata ba to sai ma dan ya kawo ma wannan hadisi dan ya gwada ma cewa shafa kai so nawa ake yi ita ce so daya wannan shine abin da yafi yawa yafi tabbatuwa daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Akwai wasu hadisai wanda aka rawaito, wasu malamai sun ce wannan hadisan duk suna da rauni game da shafar kai so biyu ko so uku, ita ma ka shahi kai so biyu ko so uku, dan kada ka je wani ka gan shi ya shahi kai so uku ya ce ma ai akwai dalili. To wannan dalilan duk da wasu malamai suna ganin shahar kai so uku, akwai hadisi na Usman yana rawaito shahar kai so uku ana je, amma abin da yake tabbata yake inganci shine shahar kai so daya, shine yake tabbata shi aka yi rawaitowa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma in ma wancan din ya tabbata, kenan wani lokaci kana iya kayin kamar yadda muka ce idan sunna ta yawai da ya ake wani lokaci kai wannan wani lokaci kai wannan. To amma dai malamai da yawa sun ce wannan hadisi yana da rauni, kenan abin da yake tabbata shine shahar kai so nawa, so daya, kenan ita idan mutum ya rike yayi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To shine nan yace wa masaha bi ra'sihi, Ali sai yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya shahi kanshi wa'idatan, wato so daya. Ali yadda Allah ta tabbata a gare shi, wane ne Ali? In ce mun zo sabon sahabi mu ringa takaitaccen tarihin shi. Ali yana daga cikin khalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, khalifa na nawa? Khalifa na hudu, bayan Abubakar, Umar, Usman, sai Ali yadda Allah ta tabbata a gare shi. Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib, wato wannan in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne, kuzain manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne, saboda baban shi ammi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abi Talib. Ali ya tashi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma yana daga cikin mazaje wanda suke a musulunci, yana cikin gwarzaye. Bari ma wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da za a je yakin Tabuka, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce mishi ya zamna, ya zamanto shine wakilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gari, shi zai kula gari da gari a madadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuta. A lokacin Ali ya zo yake cewa ya Rasulullah, ka bar ni a gari da gani sai mata sai latijawa sai wanda suke suwa yara, mata latijawa sai suwa munafukai. Mun dan yi bayanin su a wancan karatu, sai munafukai. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi, shin kai Ali bakka kaunar bakka so ka zamanto game ka zamanto a wajena bi manzila, ga matsayin Haruna min Musa, annabi Harun da annabi Musa. Manzo Allah yake bashi wannan kamar ya maida shi ne matsayin annabi Harun da annabi Musa, a dauka manzo Allah shine annabi Musa, shi kuma Ali shine wa Harun alaihi salatu wassalam. Tukun ya zamna a gari dai duka haka, yana daga cikin falalashi ya auri ɗiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wace yara? Fatima. Haka ya auri ɗiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana da jikoki na jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suwaye suka fito daga Fatima? Al-Hasan da Hussein, wanda zaka ga ana tarawaito hadisai manzon Allah wata ran ya dauki Al-Hasan ko ya dauki Hussein, har yace Al-Hasan da Hussein sune mine a aljanna? Shuwagabanni? Ha? Shuwagabannin matasa, na matasa a aljanna, na matasa a aljanna. To Ali shine mahaifinsu, shine mahaifinsu, gwarzo ne, jarumi ne, shine khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na hudu. In ka duba sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan guda hudu, zaka ga tsakankanin su akwai aurakaitayya, akwai sarakutaka a yake cewa. Yanzu manzon Allah da yawa yara ma, ya Abubakar, Umar da yawa yara, Umar da yawa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya arbi da yawa, da ya Abubakar da Umar yawa, Usman da yawa yara ma, diyan waye arba ma zan mace, diyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, Ali ma shi ma diyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan ka ga tsakankanin su akwai abin da ya shafi sarukuntaka da ɗan uwantaka, Allah subhanahu wataala ya yarda da mu. Sai ma da yake cewa an Abdullah bin Zaid bin Asim radiyallahu anhu fi sifati wudu'i qala wa masaha bi ra'sihi fa aqbala bi yadayhi wa hadba muttafaqun alayh wa fi lafdhin bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihi ma ila qafahu summa raddahu ma ila al-makan alladhi bada'a min wa tawanna hadisi daga Abdullah ibn Zaid ibn Asim yadda Allah ta tabbata a gare shi al-Muzani yake cewa game da siffar arwallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa masaha bi ra'sihi manzon Allah sai ya shahi kanshi fa aqbala bi yadayhi wa adbara sai ya gabatar da hannayen shi idan aka ce aqbala shine daga nan ka zo gaba wa adbara adbara kuma shine ka koma baya to yanzu aka barka da wannan hadisi ya zaka ce shafakai yace game da siffar arwallan manzon Allah ai fa aqbala bi yadayhi ya gabato da hannun shi wa adbara ya koma baya ha kenan kai aksi daidai ne a haka haka aqbala aqbala gabatarwa wa adbara ba da baya daidai ne an juya gon an yi aksi to sai wannan lafazi yazo na hadisin ne sai ya fassarta maka me yake nihi da wannan magana dan kanka shi ka kawo kaga wannan magana shikenan kace aya a hadisi ne gashi nan a duba gaban shiga fasaran me yake maka ni sai ce ma bada abi muqaddami ra'si ya fara bi muqaddami ra'sihi gaban kan shi gaban goshin shi nan inda asalin shi shafakai zaka yi shi ne daga inda asalin gashi yake wutau dan kada ka ce kana da sanko ko sule me yake ce mishi nan kamar zaka ga wani wani babu gashi ana ha sanko ye an gane sanko kana da sanko anan ai gashi babu nan ko zaka ga gashin wani daga nan tsakan kai yace daga nan zai fara a'a daga nan inda asalin gashi yake fara kawa sai ce ma bada abi muqaddam ras ya fara daga nan hatta zahaba bihi ma ila qafahu har sai da yaje da shi zuwa kishi yace sun maraddahu ma ila makan allazi bada fi sannan ya dawo da shi zuwa ga inda ya fara kina wannan shine shafakai shi kuma kai shafa ake ba wanke kai can mun gani duk abubuwan da ake wankewa wankewa amma kai in aka zo sai a ce a shahi kai shi shahuwa ake musulunci ya ka sauki da kai za a ce an wanke ka gani ruwa zai ringa zuba jikinka amma sai aka ce ka shahi kai wannan ya wadatar maka kina wannan ma ya ƙara nuna mana cewa shafakai ga yanda za a yi ta kuma ana so mutum ya cika ya zamanto ka gane duka kanka kada ka yi irin wasu wanda suke zaka ga wai shafakai hema mata wasu ka gani wai haka ne sha ba shafakai bane mun so ake ka game duka ka dawo an fahimta ka gane sannan ka dawo amma kada ka yi irin na mata wani surtu wanda wani da hula zaka gani ya rike hula daga nan kuma yayi shafakai haka shi kuma so ake ka gama duka ka dawo in kana so kai cikakka a wallah kina wannan hadisi dalili ne akan wajibcin mutum ya game kanshi ga baki daya game da abin da ya shafi shafakai shine abin da ya hirin jayi a wajen malamai da wasu suna ganin cewa kana iya ka shahi dan gehe kamar shafi'iyya ne idan ban manta ba amma da wasu ba abota ra'ayi amma abin da yafi shine mutum ya game kanshi ga baki daya tunda muka fara siffar arwallahi akwai abin da mun ambata mene ne kunnuwa an fahimta kunnuwa saboda duk hadisin farko bai kawo ba ne bai kawo shafakun ne to ita shafakun ne tana tare da ni tana tare da kai saboda al-uzunani min ar-ra's kunnuwa guda biyu suna daga kai su ma shafarsu zan magani tare da kai ake gama su shine hadisin da zai kama nan yake cewa ana Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu fi sifati al-wudu qala summa masaha bi ra'sihi wa adkhala isba'aihi as-sabahatayn fi udhnayhi wa masaha bi ibhamayhi zahira udhnayhi akhrajahu Abu Dawud wa an-Nasa'i wa sahhahu Ibn Khuzaimah yace wannan hadisi shi kuma daga Abdullah ibn Amr yadda Allah ta tabbata a gare shi Abdullah ibn Amr an as yadda Allah ta tabbata a gare shi ɗaya daga cikin manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da mahaifin shi sun yi hijira kafin fatu Makka sannan yayi shiga musulunci ma kafin mahaifin shi sannan Imam Bukhari ya rawaito abin da ya shafi kissa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin yanda Abdullahi ibn Amr ya kasance yana da kokari wajen abin da ya shafi kiyamun layli da azumi da ibadu da karatun alqur'ani amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi kisa shi ke cewa shi ya kasance kullun yana iya yin azumi kullun yayi safka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce a kada ka rinka yin haka kada kai kasa safka qur'ani kasa da kwana uku azumi ma ka rinka yi a wata so uku a wata yace yayi ya iya sama da haka aka ce to kada ka huce siyami Dawud shine yau kai gobe ka aje yau kai gobe ka aje shi a musulunci ba so kame da rayuwar kanka ba dai duka kullun azumi kai siyami Dawud shine afdalus siyam shine mafificin azumi yau kai gobe ka aje yau kai gobe ka aje yace ma ya rasulullah ayya ayya sama da haka Allah yace mishi babu sama da haka nan ce da karshe da tsuha ya zo mishi shi ya dora ma kanshi kuma siyami yace ya laita ina ma na dauki wasiyya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ya tsuho kuma gashi ya dora ma kanshi ibadar da yake to yana daga cikin manyan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine rawaito mana wannan hadisi yake cewa game da siffar arwallan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace summa masaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi rasi sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shafi wato kanshi da ya shafi kai yace wa adkhala isba'aihi as-sabaataini fi udhnayhi sai sanya yatsotsin shi guda biyu as-sabaataini wannan sune as-sabaa wannan yatsa ya sanya su da ya shafi kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya shafi kai sai sanya wannan yatsotsin nashi aina a kunni haka ita kuma wannan wa mas'habi ibhamaihi zahira udhnayhi ita kuma wannan al-ibham sunan da larabci al-ibha sai kawo ta bayan kunna ya shahi bayan kunna kenan ita wannan tayyib da shahi cikin cikin kuma duka gaba hanyoyin nan ba kawo sa ta bakare a kalbi hanyoyin nan ita kuma wannan he kai he ka shahi bayan sannan kuma shahar kai shi ma da shahar kunne ba a sauye ruwa da ruwa da ka dauko shi kade na farko dama ruwan ba zuba bane ai kawai dan lema lema ce da kadau ka zubo ruwa shikenan ka sake shi ka shahi kanka ka menu ka dawo kunni ka sa wannan guda biyu a kunni ka duka shi ka shahi kunnanka al-ibham ita kuma ka shahi bayan kunni gaba daya kenan shine al-masru alal udhnay shahar kunnuwa kuma kunnuwa suna tare da ni suna tare da kai kenan shine wannan hadisi ya nuna mana cewa dalili ne kina akan shahar kunne a cikin arwalla tana tare da shahar kai sannan kuma ba wanke shi ma kunne bane ake cewa shahwa ake cewa kina mun kada wani ya zo ya ce wanke kunne zai sannan kuma wannan hadisi ya nuna mana yanda zaka shahi kunnen ka shine wannan yatsotsi guda wannan safaha ka sa ta cikin kunne wannan kuma daga bayan kunne zaka zahi zaka zamanto ka ka shahi ga wannan din su kuma da suka ce hikima a cikin na wanda yi mai jiba na kunne ita mun duka ciki da waje wannan ita take shiga batinin da wajen ciki an fahimta ko ba ka baka gini wannan zaka sa ta ciki ita zaka shahi ciki an fahimta ka shahi ciki nan sannan wannan ita kuma baya kenan wannan shine abin da ya tabbata kenan dan ka je kawai kai haka shikenan akwai masu yin haka kuma ba yi an kai haka kawai bayan kunne ka shafa shi kuma so ake duka ko inanka kunnanka da kai mun ce arwalla idan ka yi arwalla ka kyautata arwallaka dukkan wani wannan da zai huta yana huta ne da zunubanka to duk wani abu da ka yi ai ba da bayan kunne ka yi ba ai kaga daga cikin kunne ka yi to ka sa haka ka yi to shi ma duk wani abu da ka yi zai zama to ya huta wannan ma amma ha kullum muna ƙara bayani idan aka gani ma irin wannan falala ta cewa duk zinubanka zasu dake wanne maka ci kananan zinubai babban zinubi dole hikayi tuba in haƙin wani ne hikame da mashi in kuma babban zinubi ne tsakankaninka da ubangiji kai tuba tuba mana garci dan kada ka je kai ta'addanci kuma ka zo ka ce a dai kai arwallahi shikenan a kame da ma mutane haƙin su wannan shine Allah subhanahu wataala ya kare mu kinan gaba ɗaya mutum ciki da waje gaba ki ɗaya na kunni zai zamanto ya wanke ko kuma mu ce ya shafa gaba ki ɗaya da fatan an fahimta sai ma dai ci na yaushe ne muka ce ba a sabanta ruwa kuma in zaka shawa waje kunni ruwan wannan na farko na kai da ka ɗauko ka shahi kanka ka dawo da shi zaka wuce kunni kamar yadda kurkurar baki muka ce ba a sabanta ruwa ruwan farko da ka ɗauko wannan ɗauka guda zaka kurkure baki ka shafa ruwa ka kurkure baki ka shafa ruwa ka kurkure baki ka shafa ruwa idan wannan shi ne ba a sabanta wannan ruwa a wajen shafa kunni da kurkurar baki sai ma da yace an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر صلاة فإن الشياطين يبيتوا على خيشومه متفق عليه وانا حديثي دقى أبي هريرة يرد الله تتبتع أقليش يكي تشيوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي إذا استيقظ أحدكم من نوم من منامه idan ɗayan ku ya tashi daga barcin shi falyastansir talata manzo Allah yace ya kace hancin shi su uku yace fa inna shayatina saboda shaytanu yabitu ala khayshunihi suna kwana akan kankaramin hanci kankaramin yake ce shi kashin nan na wanda yake raba hanci biyu shi ba kashi bane girin girin yana karewa eh ba kashi bane ba irin wannan shine ake ce mishi da hausa girin dirisi ko misu an gane shi ha misu ne shi girisi a cikin hanci wannan wanda yake kashin da yake to shedan yake shiga nan ya kwana shi ɗaya yake shiga nan ya kwana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana dukkan mutumin ya tashi da ya tashi daga barcin shi min manami ya tashi daga barcin shi yace fal yastansir salasan to ya kace hancin shi so ka kace hancin ka so saboda shi ɗan yana shiga ya kwana malayin su idan in kai ka hato shi a fahimta in ko ba kai ba yana nan in bai tashi ba ka gani duk sai ce kai ya zaka ka tashi ya sama ka sala arwan lama da kyali zakai to amma kana tashi kana hayacewa kana yin addu'a ka ji kai arwan la ina kai ka rabu da shi ya dai to wannan hadisi dai yana nuna mana mashru'iyya ta ya zamanto mutum idan ya tashi daga kwana ya zamanto ya hace hancin shi so uku alamai suka ce wannan ya takaita ne daga barcin dare ko kuma haɓarcin rana wasu malamai suka ce ya bitu a daga baituta ne daga barcin dare ne ake ne idan mutum ya tashi daga barcin dare zai zamanto ya hace wato hancin shi so uku amma banda abinda ya shafi barcin rana mafi yawa barcin dare ne kamar yadda wannan hadisi wato ya zamanto ya nuna mana ina wannan da yana nuna cewa idan ka tashi daga barci da dare abu na farko ka fara haci hancin kana haci kuma zaka ji wata fawa ta zo ma saboda ka huddo mutum ni so sai ka tashi kai arwallaka ka je masallaci sauran lokaci lalan sai ne yayin abu ta mai yau to daga an tashi dai aka ce da ka tashi daga barci kinan kana iya sai ka je arwalla misali dan in kai hato ko da majina da wani abu kai hada kada kuma ka yace ka bar shi a baka so ka yace ka bar shi a nan ba ka je ka yace ka bar shi a nan ba ka je ka yace ka bar shi a nan ba ka je ka yace ka bar shi a nan ba ka je ka yace ka bar shi a nan ba ka je ka yace ka bar shi a nan ba ka je ka yace ka bar shi a nan ba ka je ka yace ka bar shi a nan ba ka je ka yace ka bar shi a nan ba ka je ka yace ka bar shi a nan ba ka je ka yace ka bar shi a nan ba ka je ka yace ka bar shi a nan ba ka je ka yace ka bar shi a nan ba ka je ka yace ka bar shi a nan ba ka je ka yace ka bar shi a nan ba ka je ka yace ka bar shi a nan ba ka je ka yace ka bar shi a nan ba ka je ka yace ka bar shi a nan ba ka je ka yace ka bar shi a nan ba ka je ka yace ka bar shi a nan ba ka je ka yace ka bar shi a nan ba ka je ka yace ka bar shi a nan ba ka je kada ka zaunto a cika yace a saman dara amma iya zaunto irin su malam Muhammad ne kenan kawai an kada shi a inda kake kawai ka yace ka wannan ka yace ka idan Allah in babu tambayoyi sai mu tsaya kenan dai Allah kulli Allah hadisi yana mana nuni cewa an ka tashi daga barci abinda aka fi so shine ka tace hancinka so uku sannan ka je ka ci gaba da sauran abin da ya shafi har wallah insha Allah ba da abin da muka yi daidai Allah ba mu dada kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana insha Allah daga cikin zakatun Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.